ta aure ta abu na gaba da hukunci na gaba da muka karanta a wannan sura ne albarka shi ma aka bayanin sa illa illa dai gurgudu shine hukuncin kadafi ka jefi mutum da mummunar kalma sai mazinaci ko mai neman maza ko mai neman mata ko kuma ka ce mata mai neman yar uwarta mace ko mai neman maza ko ta kai tsaye wannan kalmomin da muka faɗa ko kuma ta kai kaice kamar kuna faɗa da wani ka ce ai ni dai alhamdulillah an san uwata an san ubana kowa ya san ni ba ce ge bane kaga wannan kalma ce ba kai tsaye kake jifarsa da kalmar kazafi kake wa iyayensa ba amma a kai kaice za a iya fuskantar lallai watakila kana jefa wani saƙo ne a ciki to shi ma wannan hukuncin mun yi bayanin su daidai gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana abu na gaba shine hukuncin zargin mata tsakaninta da mijinta mijin ya zarge ta da cewa ya kama ta da wani ko cikin da yake tare da ita ba nasa ba shine muka bayani shi ma akan hukuncin al-li'an ko walladhina yarmuna azwajahum walam yakul lahum su'adaw illa anfusuhum fasharatu ahadin arba'u sharatin lillahi innahu lamin as-sariqin zuwa kan shi ma mun yi bayani daidai gurgurun abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana akan hukuncin akiran sa al-li'an wato kina tetenia sai ta rantse har so hudu sannan a karo na biyar wal khamisatu al-la'natullahi alayhi in kana min al-kadhibin ita kuma tarantsi ya so hudu anabiyar ta ce wal khamisatu an ghadiba Allahu alayha ko anna ghadaba Allahu alayha in kana min as-sariqin shi ya cike na biyar din da to Allah ya tsine masa ita kuma cike na biyar din da to Allah ya yayi fushi da ita kuma mun yi bayani a wannan masallaci ne albarka abu na gaba wanda yana daga cikin jigo na wannan sura ne albarka suratul nur shine mun yi bayani akan bara'a wankewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa sayyidatuna Aisha bisa ga tuhuma da munafikai suka yi mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda daman sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala cewa me wanda aka fi jarrabawa mafi ya girman wanda bala'i ya fi samu mafi girma su ne al'anbiya ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal wanda aka fi jarrabawa aka fi kodawa aka fi kerawa aka fi magudawa sosai a jijjiga su a hautsina su a yi musu jarrabawa ta sosai su ne wanda suka fi zama zaɓaɓɓu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wa ardaha as-siddiqa bint as-siddiq tana ciki aka tuhume ta sai ɗaya kwana ɗaya ga rashin lafiya ta zazzaɓi ga kuma tuhuma ta munafukai ga shi duk duniya duk doron duniya a wannan lokacin ba wanda ya sai ce wani abin ba haka bane sai dai kawai bambancin mu'minai da munafukai su mu'minai laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khairan mu'minai suna zancen alkhairi gare ta amma ba su da hujja kamar yadda munafukan suke zancen sharri su ma ba su da hujja to kaga babu mafita babu komai mun karanta kissar dilla dalla daki daki a wannan masallaci mai albarka har zuwa da karshe take cewa ta salama al'amura ta tura shi zuwa ga Allah wata guda tana cikin wannan mihla din tana cikin wannan jaraba sannan Allah subhanahu wataala ya zo ya saukar da aya ayoyi a cikin wannan sura innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum bude ayan ma da cewa al ifku mummuna ƙarya ko daga nan yana shirin ta maka tawallai bara'a ta zo sannan Allah da karshe ce ulaika mubarrauna mimma yaqulu wa innaka wankakku ne babu wani mai tsarki fiye da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke har ma sai wannan ya zama ma'auni ne a wannan lokacin da muke ciki sai zaka gane mai mummuna al'ada rubabban mutum rubagu wanda shi ba alkhairi tare da shi shine mai ƙaryata ayoyin Allah mai tuhumar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma wannan bayani mun yi fillah fillah daki daki a wannan masallaci mai albarka sai abu na gaba wannan aya ta yi gargaɗi ta ja kunni ta yi horo ta yi ahirkul a kan yaɗa alfasa da kuma son yaɗa alfasa innal ladina yuhibbuna an tafi'a alfahisatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lallai haqiqa tabbas wanda su burinsu su ne su ga alfasa ta yaɗu a cikin sahun mu'minai su ji kowa ba shi da gaskiya a ce ai wancan laifinsa kaza wancan laifinsa kaza wancan laifinsa kaza da mai laifin da mara laifin kowa kokari yake a shafa masa kashin kaji kuma ko da alfasar wannan fa masu so kenan ba masu yadawa ba Allah ta wa innal ladina yuhibbuna wanda suke so ba wanda